Belgium fa ba ta gasar European League wato gasar kasar zakarin nahiyar Turai na shekarar 2017 zuwa 2018 zagaye na 32 da yadda ta kasance a wasan ajiye kungiyar kwallon kafa ta Copenhagen ta sha kashi a hannun Atletico Madrid da kwallo 4-1 sai kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta lallasa Villarreal da kwallo 3-1 ita kuwa Napoli a gidanta ta sha kashi a hannun RB Leipzig da kwallaye 3-1 sai Bucharest ta doke kungiyar kwallon kafa ta Lazio da kwallo 1 mai ban haushi Celtic ma ta samu nasara kan Zenit da kwallo 1 da babu kungiyar kwallon kafa ta Ajax sun sulhunta 0-0 tsakaninsu da Dynamo Kiev kungiyar kwallon kafa ta Partizan sun tashi kunnen doki 1-1 tsakaninsu da Victoria Plzen Astana a gida ta doke Sporting CV da kwallo 3-1 ta sha kashi a hannun Sporting CV da kwallo 3-1 sai kungiyar kwallon kafa ta Spartak Moscow wacce ita ma ta sha kashi a hannun Atletico Bilbao da kwallo 3-1 kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta sauka akan Atalanta da kwallaye 3-2 sai kungiyar kwallon kafa ta Ludogorets bata da dadi ba a hannun AC Milan da kwallo 3-0 a gidan Ludogorets sai kungiyar kwallon kafa ta Nancy ita ma ta sha kashi a hannun Lokomotiv Moscow da kwallo 3-2 Olympiakos Marseille kuwa ta lallasa Sporting Braga ne da kwallo 3-0 sai kungiyar kwallon kafa ta Ostersund ta sha kashi a hannun Arsenal a gidanta da kwallo 3-0 kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad sun tashi Rangers 2-2 da Salzburg za a dawo ci gaba da fafatawa a gasar zagaye na biyu a ranar Alhamis 22 ga watan Fabrairun shekara 2018 da muke ciki idan muka liga kasar Spain kuwa a yau za a ci gaba da wasan La Liga mako na 24 na shekarar 2017 zuwa 2018 inda a yau din kungiyar kwallon kafa ta Girona ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Leganes da misalin karfe 9 na dare a gogon Nigeria a can kasar Jamus ko bangaren Bundesliga wasan mako na 23 kungiyar kwallon kafa ta Hertha Berlin a yau za su karbi baguncin Mainz Overbeek misalin karfe 9 saura fata na dare idan muka leka kasar England bangaren FA Cup wato kofin kalubale na kasar England a yau kungiyar kwallon kafa ta Leicester City za su karbi baguncin Sheffield United da misalin karfe 9 saura fata na dare Chelsea kuwa da misalin karfe 9 za su karbi baguncin Hull City idan muka sake komawa kasar Jamus inda ake fafatawa wasan Bundesliga kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund din wacce take fafatawa gasar Bundesliga na bana a can Jamus din kungiyar ta ce tana duba yiwuwar bukatar sayan dan wasan gaba na Chelsea Bashuayi a matsayin dindindin maimakon aro da yake mata a yanzu dan wasan dai ya komo kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ne a matsayin aro a watan Janairun shekara 2018 da muke ciki daga kungiyar sa ta Chelsea inda ya maye gurbin tsohon dan wasan Borussia Dortmund dan kasar Gabon Emerick Aubameyang wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da taka leda shi ma a watan Janairun yanzu haka dai Bashuayi yana daga cikin yan wasan da kungiyar take gadara da su garin cewa dan wasan ya buga ya samu nasarar jefa kwallaye 5 a wasanni uku kacal da ya je da ya buga wa kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ciki har da kwallaye 2 wanda ya jefa a ranar Alhamis din nan a wasan da suka buga na European League na shekara 2017 zuwa 2018 tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Atalanta inda kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta doke Atalanta da kwallaye 3-2 iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya.